Allah sarki mata mata abin tausayi ne abin a tausaya musu ne su suka haife muka kai matsayin da muke a yanzu mata iyayen mu ne Umar M Sharif ke wannan bayani
mata 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 mata
wannan waka duka ta kuce
mata
cancanta ta sa umar na ce
mata
yara manya kowa ya ce
mata
a cikin wakar babu ce kuce
mata
cikin ku ne na samu mahaifiya
mata
ka binta haife ni ta shawiya
mata
wayo umar na tausaya
mata
wayo wayo mama
mata
wayo wayo mama
mata
wayo ni na tausaya
mata
wata tare ne yau a cikin uwa
mata
amma ba ta nuna damuwa
mata
gara shin lafiya wayo uwa
mata
har ta haife ni kun ji ƴan uwa
mata
nayi kuka ta barwa
mata
bani da lafiya sai damuwa
mata
cikin dare ana ta rantsawa
mata
sai nayi barci ta kwantawa
mata
baza ni raina ba
mata
sarki Allah shi zai biya ku
mata
wayo wayo wayo
mata
wayo ina tausayawa
mata 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 mata
Wayo, umma ta,
mata,
wayo, yaya ta,
mata.